Sashen Hausa da Muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Asabar akan mitoci 19:31-60. A jamhuriyar Niger ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da kuma Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin kuma sun kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Baba Yakubu makeri ne tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirin mu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Yau ranar Asabar 29 ga watan Satumba shekara ta 2018. Ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. Ranar Litinin uwar gidan shugaban Amurka Melania Trump za ta fara ziyararta ta farko zuwa kasashen waje tun da mijinta ya hawa kan mulki, yayin da za ta ziyarci kasashen Afirka hudu domin yada shirinta na inganta rayuwar yara mai suna BBS, wato kasance na gari. Kowanne daga cikin mu ya fito ne da kasar da take da irin nata kalubalen, a cewar Melania lokacin da take magana gaban wani taro a gefen babban taron shugabannin kasashe na Majalisar Dinkin Duniya. Ta ci gaba da cewa, amma na sani a zuciyata baki ɗayan mu muna da kudirin rainan manyan gobe su zama suna cikin farin ciki da lafiya har zuwa girman su. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce Melania za ta kai ziyarar ne kasar Ghana da Malawi da Kenya da kuma Masar. Hukumar Raya Kasashe ta Amurka USAID ce za ta taimaka mata wajen shirye wannan tafiya. Hawa kuma a wannan ziyara tata za ta mayar da hankali ne kan lafiyar iyaye mata da jariransu, abinci mai gina jiki ga mata da yara ƙanana, ilimin ƙananan yara, da kare namun daji da kariya ga cuta mai karya garkuwar jiki. Haka kuma ana sa ran Melania za ta bayar, wato za ta bayyana rawar da Amurka ke takawa wajen taimakawa kasashen da za ta ziyarta. A fadin duniya mutane 7 cikin 10 na mutuwa sanadiyar cututtukan da suka hada da hawan jini da ciwon daji da ciwon siga da mummunin ciwon huhu, a cewar wani bincike da aka kafe a fitaccen jaridar The Lancet cikin wannan watan. Waɗannan cututtuka ba wai kawai suna saurin kashe mutane bane, jinyar suna da tsadar gaske. Binciken da aka kafe a mujallar The Lancet ya kimanta cewa cikin shekaru 15 masu zuwa, kasashe masu tasowa za su kashe sama da dala Amurka miliyan trillion 7 akan waɗannan cututtuka. Shekaru 3 da suka gabata, shugabannin duniya sun yi alƙawarin rage samun mace-mace daga irin wannan cututtuka da ake samu da shi da kashi 1 cikin 3 zuwa shekara ta 2030. A taron babban zauren Majalisar Dinkin Duniya na ranar Alhamis, babban daraktan hukumar lafiya ta duniya Dr. Tedros Adhanom ya ce kasashen duniya ƙasa da rabi ne za su iya cimma wannan manufa. Yana mai kira ga shugabannin duniya da su bayar da himma kan wannan batu. To, ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Mai yiwuwa kasar China ta kwaikwayi yadda Rasha ta yi katsalandan a zaben shugaban kasar Amurka na shekarar 2016, wadda ke kai wasu hare-hare kan kwamitocin gudanarwa na jam'iyyun siyasa da wasu ƙwararru daban-daban ta hanyar aika musu da sakonnin email irin na kutse. Wani kamfanin tsaron yanar gizo mai zaman kansa FireEye shi ne ya gano hakan, sai dai har yanzu akwai wasu batutuwa da ba a tantance ba, kamar irin bayanan da China ta samu a dalilin kutsen da ta yi da kuma yadda za ta yi amfani da bayanan, har yanzu dai babu masaniya. Kamfanin FireEye ya faɗa wa Muryar Amurka ta saƙon email cewa har yanzu dai cikin hare-haren da ake kaiwa ba mu gano abin da ake son cimmawa ba. Ya zuwa yanzu dai jami'an gwamnatin Trump sun yi shiru kan wannan batu, suna masu alƙawarin bayyana bayanai cikin mako mai zuwa, a jawabin da mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence zai yi a nan a birnin Washington DC. Kutsen da kamfanin Facebook ya bayyana jiya Juma'a an yi masa, wanda ya shafi bayanan mutane miliyan 50, wani kuma bayani ga babbar kafar sada zumuncin wadda ta kwashe watanni tana ƙoƙarin maido da martabata idan masu amfani da ita. Baya ga mutane miliyan 50 da ake kyautar zaton masu kutsen sun kwashi bayanansu, kamfanin ya nemi ƙarin wasu mutane miliyan 40 da su shiga cikin shafinsu domin a tabbatar. Facebook ya sanar da hukumomin tsaro kutsen da aka yi mishi, wanda ya ce ya tsayar da shi. Aje Juma'a kamfanin fasahar ya ce ba shi da tabbacin cewa ko an yi amfani da bayanan mutanen ta hanyoyin da basu dace ba, amma ya kokarin warware matsalar. Da yake magana da manema labarai jiya Juma'a, mataimakin shugaban Facebook Guy Rosen ya ce kutsen da yana da girma kuma babu alamun an auna wata takamaimiyar ƙasa ne. Daga ƙarshe, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce yarjejeniyar da aka kulla da Iran kan nukiliya ta kawo yaƙi kusa da Gabas ta Tsakiya. Da yake magana da wakilin muryar Amurka a birnin New York jiya Juma'a, Prime Minister ya ce Iran ta karɓi biliyoyin dalar Amurka, an kuma janye mata wasu takunkumi a wani bangare na yarjejeniyar nukiliya shekarar 2015 da manyan ƙasashen duniya, amma ba ta yi amfani da kuɗin ba wajen ciyar da al'ummarta gaba ba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma ga shirin a bari ya huce.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a wani sabon shirin na
Abari ya huce,
wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani.
Halin ɗan Adam ba dama, halin ɗan Adam sai
mu da dawowa. Maryam, barka da asuba, kin samu karya da waka halin dan Adam.
Ina jin dadin ta,
tana da dadi gaskiya.
Wai halin dan Adam,
wallahi sai Allah, sai Allah, Allah kada yake iya dan Adam.
Allah sa mu dace
ko shi ma sai za da an yi abu sai ki ji ce wai yo Allah, dan Adam sai ya raki Allah mai mai abu sai wai yo Allah, eh Allah sa mu dace. To Maryam, kafin mu mika sakon gaishe gaishe, karki manta fa, kuma ni ma ban manta ba, masu sauraro na so ba su manta, muna binki ba shi labarin itace.
Oh,
to yawa itan ga uku
haka haka
to ban manta to sakon kafin mika gaisuwar sai na fara mika sakon taya murna ga abokin aikin mu Hafsat Maina Muhammad
game
da sabuwar
kuwa
da tazo Allah ya sa mu dace
ina kamar ta suna wai Raiha ne ko ba dai sai ba ka san sunayen zamani
tana da sunanta da ta sa mata sannan bayan sunan da ta rada mata kuma akwai inke da za a gidinga kiranta da suna Raiha
Raiha
ko Raihan wato wani abin jin kamshi to amma ni aka yi wannan karar fa
da Allah
zan baki labari
to muje zuwa
to sai mu ce Allah ubangiji ya raya ta
amin
ya ba ya sa cikin addini ce sannan ita kuma uwar Allah ba ta lafiyar shayarwa me gida Allah ba shi lafiyar nemowa
amma me yake wanta ɗan kwana biyu
wallahi kuwa ai babu damuwa kwanci tashi zaki ga ta dawo tana cikin aiki to sannan kuma akwai sakon ta Muhammad Abubakar tsohon murnar daurin auren yarsa Fatima Muhammad wanda za a yi yau Asabar a NDL EA Records dake Jos a jihar Plateau kenan a Nigeria da fatan Allah ya bada zaman lafiya ya kuma bada zuri'a ta gari
amin amin
to wannan sai mu ce bayan wannan kuma sai mu mika sakonnin da na dan kwaso na ga wasu nan a hannunki ga wasu a hannuna da ya shafi sakonnin email da suke aika mana
to
yace dubun gaisuwa mai yawa ga masu gabatar da shirin a bari ya huce daga Kabiru Janya Kwari Allah sana fada dai dai ce wanda ke san amika mun gaisuwa ta wato gaisuwar shi kenan zuwa ga abari ya huce sai kuma abokan sa su Sade Saidu Daura da kuma Bello Biji Gidan Madi Sokoto da kuma Abu Danu Kware da kuma Aliyu Mairini Kware da fatan suna cikin koshin lafiya sai mu ce to mun gode Kabiru da fatan kuma sun ji sai kuma sakon gaisuwar abari ya huce na fatan alheri daga Yusuf Garba Dauda yace ina son a mika mun sakon gaisuwa ta daga Potoskun zuwa ga waɗannan mutane da fatan suna cikin koshin lafiya kuma kasu bari a huce wanda aka ce shike kawo kuda ya fada ciki gaisuwa zuwa ga yayana Takata Augustine Garba garin Jimbiri sai Malam Thomas garin Jimbiri da kuma limamin garin Jimbiri Malam Rabiu sai gaisuwar fata alherin na bari ya huce zuwa ga maman Fati da kuma Malam Aminu Shabo da kuma Malam Aminu Shabon Shago unguwar Jaji sai Malama Fatima maman Suhailat a unguwar Jaji duk a garin Potoskun gaisuwar fatan alherin a bari ya huce daga Haruna Muhammad zuwa ga Shafi'u Madawaki Inono da ke karamar hukumar Sabuwa a jihar Katsina sai injiniya Alhaji Biliya Muhammad Albaba Katsina sai Jafar Wada Mawashi kakakin kungiyar muryar jama'a da kuma Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a gaisuwar fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Ahmad Musa daga kuma nan sai mun leka zuwa ga gaisuwar fatan alherin a bari ya huce daga mai nasara Nasarawa Funtuwa ya ci mika min sakon gaisuwa ta zuwa ga SA Abdul Baram Malum da SA Kasim Abdusaulawa da Honorable Musa Adamu Funtuwa sai Honorable Hamza Sula Faskari da kuma Wamban Faskari daga mai nasara sai mu ce to da fatan suna cikin koshin lafiya kuma sun ji
sako na gaba ya fito ne daga Usman Isa yace sakon gaisuwar fatan alkhairi zuwa ga masu sauraron abar ya huce kamar su shugaba Zaidu Bala Kofa Sabuwa Birnin Kebbi da barista dan Lami Alhaji Wushishi na ma'aikatar Shari'a ta jihar Neja sai Hajiya Amina Hamza Babes Azaria da Abubakar Kalajanga dake unguwar Turake Jalingo a jihar Taraba sai shugaba Mani Ashafura Numan tashar mota Funtuwa sai shugaba Ali Aware na Muhammadu Inwa garin Malam sai kuma Abdullahi Sa'adu director Afric Media dake kasar Kamaru da fatan na cikin koshin lafiya sai kuma gaisuwar fatan alherin a bari ya huce daga Isu Hundila Faki yana isar da gaisuwar sa zuwa ga Ashir Mai Barkono kofar Gabas Faki da Murtala Dan Faki da Gali Siraja Faki da Magaji Gadan Kaya Lungun Liman Faki da Gamban Alaska Faki da Yakubu Easy Faki da Alhaji Bashari Gidan Mubuga bakin kasuwa Faki da al'umar garin Faki gaba daya da kuma sarkin garejin Olode a jihar Oshun Alhaji Rabi'u Gora da fatan duk sun ji suna nan lafiya.
To amin da na ce sun kare ashe ina da wata guda ɗaya da tabakale kin ganta. Daga Umar Bello Madibo wurin Biri Jine yace zuwa ga Abari Yahuce na sada zumunci yace gaisuwar fatan alheri zuwa ga dagacin wurin Biri ji Malam Adamu Sani da baffa na baba wuro Usman Madibo maji dadin wurin Biri ji da Malam Ahmadu manaja wurin Biri ji da Musa Kata mai kaji bypass kwanar Real Agombe da fatan sun ji. Eh to Maryam bari mu dan shakata mu da. To bayan wannan waka sai in ce to sai kuma mu leka mu biyo ki inda kafin baki dan labarai akwai labari guda biyu amma sai bayan mun ji bangaren ita
da bangaren labari labarin da aka biyo ne bashi
yawa saboda ke sauke nauyi yawa amma sai in kin yi wannan zamu yi labarin dan Fulani da mahaifiyar shi ta rasu
wai me yasa kullum sai labaran Fulani da bare bari
akwai wani buzu yau
to akwai buzu
labari da buzu da ya samu yaro yana irka kuka
haka haka
za mu je inda saka kari
haka to ka san a mako da ya gabata mun dauko labari kan yadda itatuwa suke sadarwa tsakanin su wanda zamantakewa ya kasance tsakanin su haka
tana rayuwa za ta mutu da sauransu
haka haka muka dawo kan cewa yadda a kula da alfanin itatuwa cikin yanayi to musamman yadda ake fama da sauyin yanayi da yake jawo mana
abubuwa
matsaloli da dama da bala'i da ke faruwa a duniya kaga ambaliyar ruwa abubuwa da muke ta fuskanta shi ma yana da duk waɗannan abubuwa da kwararowar hamada da dai sauransu
gashi nan masu hasashen yanayi kullun suna ta faɗa
haka to har na ce ban ba ku labarin wani iccen gawo shi wannan iccen gawon ana masa kallon cewa icce ne mai tarin baiwa ganin yadda alfanin icce guda daidai yake da shanu goma wajen yadda yake samar da taki ga wannan kasa yana farfado da kasa irin cewa wasu gurare da an daina ma noma a wuraren to in kwanakin nan masana sun lura cewa itatuwan tumbale a Niger saka lura cewa yanda itatuwan gawo ta taru a wurare da dama kuma irin gurin ya farfado da yanayin
in na fahimce ki akwai an gansu da yawa a wurin sun fuffuto
suna ta fitowa da kansu ka san yanzu ana ta kokari yadda za a yaka kwararowar hamada to shi wannan tsarin ma ba ma baya ma cikin tsarin cikin abin da suke kokari ne amma ko shi Allah da ikon sa yana suna ta fuffarfadowa suna ta tsurowa gurare daban-daban kuma yana da alfanu sosai ana magani da shi itatuwa dabbobi na ci
kin ji an bace zai wani karin magana da Bahaushe yake cewa jiran gawan shanu
menene kenan
shine sai saniya ta zo ta kwanta a gindin bishiyar gawo
haka
sai ta yi ta jira in guda daya ya fado sai ta dauka ta ci saboda gadin shi za ta zauna ta yi ni anan saboda
to kaga alice ne mai alfanu sosai sai kuma cewa ka sani ana yawan sassara itatuwa domin a bada hanya a yi irin noma da sabuwan nan to amma wannan abin iko da wani abin mamaki dangane da icen gawo lokacin lokacin damina ya zo to ita ganyen itatuwan gabaki dan zubewa suke yanda zai kare ruwa zai kare hasken rana ba kuma ba zai
mata inuwa ta kashe shuka ba
haka ba zai wannan ba kuma in ganyen
zai zuba
shi ma kamar taki ne ga wannan din kasa to tana da amfani sosai
to in ka ganta a gonar ka karkasa riga
to ai shine wani abu da damu ka sani a Niger ina dubawa da kome itatuwa na kasa kamar na gwamnati ne amma daga baya sai aka zo aka janye irin wannan aka bari mutane nasu
ba mutane
ana gani abu na gwamnati ne
sai
ta kwalallatawa
ko bata yake
haka amma yanzu da aka gane alfanin wannan abu har zaka ga akwai wani tsari da ake biyan mutane in kana da icen gawo guda ana rika biyan ka sai fa ko 50 ne ko
zan kwalu ga an samu sai sake dasawa
haka to irin sai mutane suna kula da su sosai haka to dai kadan dai daga cikin abin da zan iya kawo muku ne game da wannan icen gawo amma dai kuma kuna da masaniya akan zan so in ji ma su mutane ma
me suka sani
me suka sani game da shi kuma ya
rasa da abin sun gansa inda suke
haka
in suka ma aiko zamu faɗa
sai su aiko mana mu ma karin ilimi ne gare mu
haka yake sannan ina ga wannan maganar in muka je yau da gobe a mako mai zuwa ya kamata mu samu masana noma
haka
su ga mana alfanin irin waɗannan abubuwan
da abubuwan da itato kusa zaka gani da ma muna da irin abubuwan nan arzikin da muke da shi ba mu lura da su shi sai
ban
ma san da su ba
haka
Usman kaga wannan satin dai ko haka dai aka yi maneji
ba ko
tunan Laraba da na tashi fa tunan da Laraba nan tashi
na ganki ne
nawa ya gari na tunanin yau Asabar me zan mai ana zo na ina lissafa abin da zai nace la ilaha illallah ina da aiki da sauri na zabura na rugo da gudu
to baki sake shanta ke ba sai an gama abin
wallahi na tashi sai na zama duk confused
alfa confused da turawa
wallahi
san wani abu bai shi yanzu nan sai ya wartsake dake saboda yanzu akwai wani dan labari da aka aika mana guda biyu
to
kin ce ana taba fulani to yau han taba har da buzu wato bari in fara baki amma na buzun wai labari ne daga Nura Manjo ya aika mana cewa wani buzu ne ya samu wani yaro yana ta tsala kuka ba kakkautawa buzu yana zuwa kai namiji kin san shi namiji da yaro da babba kawai din namiji ne da buzu kai namiji kuka me kake yace yaro ba zai ya nuna mishi tarbiya ne kuna ma tarbiya shi ya nuna mishi kuna ma ya da wani abin kake ba kuka ya daga ya rike
la
tabawa buzu putu a hannu
sai
ya shiru ya ce namiji yiku kankan mu ma za mu fara namu
kunama zafi gare ta
to labarin Nura Manjo kenan da ya
aika Allah kiyaye to Allah tsare
to sai kuma da babulatan din dangi Maryam
ina
ji wani babulatan ne wai mahaifiyar shi ta rasu ba dadewa sai baban shi ma ya rasu
to
yazo ya zauna ana zaman makoki dan fulani takaiciya shi yana ta jimami dai shikenan sai abokin shi yazo abokina yanzu shikenan Allah sarki ka zama maraya ya shi ai na ai mun kai shegu mun mushe maraya uwa ta mutu uba ya mutu wai su ba maraya bane sun kai shegu sun da ayance wanda bai da uwa bai da uba ai kawai shi je yake cewa shi bai gane cewa mutuwa na baba daban ba wanda aka haifa ba uba daban to shi abu tunaninsa tunda an ce baba ne ai kawai shikenan baba in ya mutu kawai ga uwa ta mutu ga uba mutu kawai shi shaje ba uwa ba uba
Allah shi kyauta
to Saniel wani ya aiko mana da wannan labari su ma bare barin suna aikowa wallahi za su ji dama kwanaki na karanta
to ai gaskiya kamata a rika balance gaskiya
yawo sai kudi aiko mana to Maryam yaya sai
me
rage
me kuma rage ina tunani ne dazun batun da kai magana suna diyar Hafsa ka sanin su America yawanci zaka ga Amurka musulmai yanda suke sai su ba mu yaro sunaye jeri ka san mu zaka ce ilmi na Fatima waye ne a'a kaga wani sunan shi Fatima Zainab Aisha aka hada mai
to ai ina ga Hafsa ma san bisahu
mu ma fa mun dauki wannan sallan nan fa yanzu fa ni ma ina gani ya zaki zaka gani ai haifi yaro an tafka mai suna a Najeriya muna yin wannan
ce suna na misali sai in ce to suna na Usman Ismail
Ibrahim kuma ranan da zaka raka ba suna ba wai suna guda ka suna gaba daya zaka jira
eh kin ga amma kuma su nan America zaki ga akwai san fadan suna guntu misali kamar a ce Abraham misali sai kawai su ce maka Ibi sai su takaita shi kawai
suna da wannan mu kuma mun dauki wannan amma wacce da ta fito shahararriyar yar Hollywood sunanta Uzo Aduba tace anan ta tashi to lokacin Uzo amma sunanta Uzo
Amaka
tace lokacin a makaranta ta je makaranta yara a Tamata tsiya makaranta har teacher sai ce wai me yasa bar mu fara kiranki wannan suna tace ta tuk dawo gida sai ta cike tambayan mamanta daidai ne a kirata wani sunan turawa haka tace a'a yanda suka koye suna Michelangelo suka kira menene Donatello wani irin suna masu kwarmatakwarwade to haka su ma za su zo na su koye suna ki Uzo Amaka ka san Mandela cewa sunan shi ba Nelson ba
eh haka
ainihi sunan shi wani
Rohilala Rohilala ba su da yanda suke fadan
shi yanda suke fadan shi dai wani daban dai ne to yace ranar da ya fara zuwa kuma makaranta ne ya je makaranta ya dawo teacher shi ta kasa fadin wannan sunan
in sunana Tanko Maji Dadin Kida dole ka fada
yace wai oh can I call you Maryam no my sunana Maryam
kware kuwa dan ma ban kara masa da mai ramu dasa ba
wannan rabani
Maryam sai Allah ya kai mu kuma da bako kan duka yanzu kan anan zamu tattara ina mu saboda lokaci baya jira sunana Usman Ahmad
tare da ni Maryam Bashir Bugaji
daga nan sashen Hassan Murya Amurka muke cewa mu zama lafiya mu baku da wannan
kullum ai jidda awa an sali Kukan dari untuje kanan yake da shana ka bada gaskiyar ka ga Allah Allahu kai jama'ata da rubun wata mata jakadiya ya sali an jin mata baki zama aminiya baki kar abdu kawaje kadiya ya sali salama da kalangun takanda babu kida sai ya ba jakadiya ya sali.
Da haka ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci. Sai can an jima da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shiri inda za ku ji mu dauke da shirin karamin sani. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya.
Wannan kida kamar yin kuka Allah ji kan tuga garin maza dan biyar da su a madadi Allah ka mu ji dan kwarai an ci kasuwar abata ka gyara birni ka gyara kawai
biwa fik avec la meilleure.